kula da da'ar ma'aikata a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Ɗanladi Umar ta ce tana da hurumin sauraron ƙarar da gwamnatin tarayya ta shigar, inda take tuhumar shugaban majalisar dattawa Abubakar Bukola Saraki da yin laifuka tun zamanin da yake gwamna a jihar Kwara shekaru 13 da suka wuce. Ana tuhumar Sanata Saraki da aikata laifuka 13 da suka hada da kin bayyana kaddarorinsa, zargin da ya musa. Bayan da mai shari'a Ɗanladi Umar ya yanke hukuncin ne, na tambaye ɗaya cikin lauyoyi masu kare Saraki, Mahmud Magaji, ko sun gamsu da hukuncin, sai ya ce.
Sun ce a dawo a ci gaba da shari'a, ba mu da wani haufi, amma mun ga akwai wasu kurakurai a wani jawabin da ta bayar game da wannan takarda da muka shiga. Saboda haka za mu duba mu gani in za mu ɗauka ƙara zuwa Court of Appeal zuwa Supreme Court ne za mu yi.
To ya ce yana da hurumi, ku kuna da haufi da hurumin nasa ne?
Abin da yasa muke ganin cewa baya da hurumi har yanzu kuma wannan abin da ya bada rulin da ya bayar shi ne. Ai, ita ba kotun constitutional court ba ce, saboda haka ba za ta iya pronouncement akan constitution din ba. Abinda za ta iya pronouncement ka abubuwan da ke gabanta, saboda haka muna ganin ta ɗan shishigi kaɗan. Amma yadda zai ce za mu koma office mu zauna mu gani in za mu ɗauka ƙara ne za mu ɗauka ƙara, kuma za mu zama ci gaba da ƙarar ne za mu zama ci gaba.
Shi ma lauyan gwamnati mai tuhumar Sarakin Rotimi Jacobs ya yi ƙorafi a kan masu kare Saraki, inda yake cewa
we had a superior argument, so they knew. It's not a surprise. You cannot say the tribunal should follow 1979 constitution when we have 1999 constitution.
Rotimi Jacobs ya ce mun fi su hujja mai ƙarfi, ya za su ce ai amfani da kundin tsarin mulki na 1979 bayan muna da sabo na 1999, wannan ne ba za mu yadda ba. Za a fara sauraron ƙarar ranar 5 ga watan Afrilu. Bukola Saraki ya bayyana a kotun kamar kullun tare da sanatoci bila adadin da lauyoyi masu kare shi su 80. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu ya san girma ya san yabo, mu zo mu ga alƙali Abu
kai ya san girma ya san yabo
haka ya matayyaka Abubakar a ɗauki batun mai gaskiya mai
ɗaya gode ya wani.